الأذكار بعد السلام من الصلاة sai kuma addu'o'in da ake bayan an idar da sallah. Yanzu mun shigo gabar kala kala addu'a ta 25 kenan, hidden din kan addu'a ta 25. Yanzu muna kan addu'ar da ake so musulmi yayi bayan ya idar da sallah, ta daya a cikin babin, amma ta 66 a littafi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sau uku kana yin assalamu alaikum a sallah, abinda ake da bukata kai kenan. Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dhal jalali wal ikrami. Sauban al-Hashimi shi yarwaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saubanul Hashimi, astaghfirullah, ya Allah ina neman gafara daga gare ka, ina neman afuwa daga gare ka, ina neman rangwame daga gare ka, shine astaghfirullah. Sauku, Allahumma anta salam, ya Allah kai ne assalam. Assalam shine as-salimu min al-ma'aibi wal hawadith, dukkan wani aibi da faruwa Allah ya kubuta, mana ba za ka ce gafarkon Allah ba. Yawwa, ba za ka ce gafarkon Allah ba. Kuma assalam as-salim min at-taghyir, Allah baya fa canjawa. Ni da kai muna canjawa, da ba haka nake ba. Wataƙila kuma bayan shekara 5, 6, 7, 8, 9, 10 inda nisan kwana, kuma ba haka za ka gani ba. Dan adam kenan gajiyayye, yana canjawa. Komai da ka sani yana canjawa, ba abinda ba ya canjawa sai Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan kuma ba shi da dukkan wani aibu, ba shi da afa, shine assalam. In ka ce assalam, to abinda kake nufi kenan. Kuma assalamu suna ne daga cikin sunannakin Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Allahu huwa salam, wassalamu min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. Shi da kansa ya sifanta kansa da assalam, kamar yadda muka faɗa cikin Qur'ani, saliman minan naqa'is kenan, shike ba da aminci. Tabaraka wa ta'ala, Allahumma anta salamu, kuma wa minka salam din mana daga gare shi salam yake, kubuta, zaman lafiya, kwanciyar hankali. Allah ka ba mu salama, mana nutsuwa, kwanciyar hankali, kubuta. Daga wa yake? Daga Allah. Shine wa minka salam. Eh na'am, wa minka salam. Tabarakta, tabarakta ta'alaita wa ta'azamta kenan, ka daukaka ka kuma girmama, kuma albarkatunka sun yawaita. Kasurat khairatuka wa barakatuka wa tasa'at, alhairanka da albarkatunka sun yawaita, sun fadada. Kuma kai ne kake da albaqa'u wa dawamu, dawama da tabbata. Wa ta'alaita, kuma ka daukaka, sharafarka ta tabbata. Ya zal jalali wal ikram, ya ma'abucin girma, ya ma'abucin daukaka tabaraka wa ta'ala, shi yake da wannan sifa. Al jalal ta ubangiji ne, shi yasa ake cewa Abdul Jalal. Al ikram ta ubangiji ne, shi yasa ake cewa Abdul Karim. Nihayatus sulta kenan, iyakar mulki. Al jalal wal ikram ba iyaka kenan, shi yasa dan adam bai da wannan sifa din. Allahu akbar. Al-Jalal daga Jalil ne, masdarinsa Jalil. Akan ce Jalil a Larabci bayyinul jalalati, mabayyanin girma. To me Al-Jalal din? Izamul qadari, girman matsayi. Shine Al-Jalal, girman matsayi. Kenan Allah shi ya cancanta a girmama shi, a kambama matsayinsa, kada a kafirce masa. Huwar Rabbul ladhi yastahiqqu al-ibadata wal-ijlala wal-ikrama wahdahu duna siwahu. Shine ubangijin da ya cancanci a bauta masa, a girmama shi, shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba. Wannan annabi yake yin ta kullun bayan an idan sallah, alƙawarin Allah, riwayar Imam Muslim. Kullun inda mutum yayi sallama, sai yayi astaghfirullah astaghfirullah guda uku Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram ina ma da lokacin da kake wannan addu'ar kana tuno waɗannan kalmomin sai sun fi tasiri a zuciyarka ba mutun yana yi ma bai san yayi ba ko baka bane ba a karin kai kana tuno girman shine ai amfanin kana addu'a ka san ma'anar addu'ar ai ba wai ayi ta a matsayin al'ada kawai ba